العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي da yasa ke hada mu irin wannan rana ta talata yau dai 28 ga watan 6 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da 28 ga watan 4 miladiya 2013 wanda wannan kuma shine darasin mu na 4 a cikin wannan littafi mai tarin albarka nabiyur rahma Allahu ta'ala alaihi wa sallama siratu wa durusun wa ibar nababu madami mu Dr. Thani Umar hafizahu Allahu ta'ala dan ban manta ba mun zo shafi na 13 muna cikin wato qissatu hadithatul fil qissan abin da ya faru a shekarar giwaye bayani ya gabata cewa wakili ko kuma gwamnan Najashi da yake Yemen shine Abraha yayi niyya da azama na yaje ya rushe Kaaba yayin da ya samu fusata a lokacin da wani daga cikin Larabawa yaje ya shafa kashi a katafarin cocin da ya gina a Sana'a wanda ya sa mata suna Qulay al-Qulays domin ta zamo kishi ga Kaaba to ya taho domin ya zo ya rushe Kaabar ga baki ɗaya wanda wannan ya faru ne kusan shekara ta 571 da haihuwar Annabi Isa alaihi wa nabiyina sallatu wassalam to mun yi bayani cewa ya fito shi Abraha da runduna ta sojoji 60,000 wanda a ciki akwai giwaye daga 9 zuwa 13 mun yi bayanin lokacin da wasu sarakuna da Larabawa suka soma kawo masa farmaki kuma zamo ya fi ƙarfinsu har ya kama waɗansu daga ciki ya daddaure su kuma suka yi masa magiya kada ya kashe su to yau za mu daura a kan inda muka tsaya ya ce falamma marra bi ta'if yayin da ya shude ta ta'if kharaja ilaihi mas'ud ibn mu'attab fi rijalin min thaqif sai wani mas'ud dan mu'attab ya fito a cikin mazaje wanda suke zarata na kabilan thaqif fa qala lahu ayyuha al malik nahnu abiduk wala Allah ya ji abin da ya faru ga magabatansa sun yunkura haƙarsu bata cimma ruwa ba to maimakon ya ja baya yana zaton cewa abinda aka yunkuri za a ci nasara idan an ci nasara to kila zai samun wani matsayi domin galibi ana karkata zuwa ga abinda zai bada matsayi a rayuwar duniya to shi da ya fito a cikin mazajensa sai ce ya kai wannan sarki nahnu abiduk mu dinnan da kake gani ga baki ɗaya bayinka ne wa nahnu nab'athu ma'aka man yadulluk kuma mu za mu aika tare da kai ga wanda za su nuna ma hanya kar ku manta cewa irin wacan tafiya tafiya ce mai matukar wahala surkukin jeji ne wanda yake ya sarki tsakanin bishiyoyi da manya-manyan duwatsu idan mutum bai san hanya ba kilomita 10 idan ya taho da ƙar zai iya mai da kansa ta inda ainihin ya biyo to wuri ne mai matukar wahalar bi dole sai an samu wanda ya san hanya shi yasa ake samun al-khirit shine masanin hanya wanda akan yi tsada da shi a bashi kuɗi domin ya jagora daga gari kaza zuwa gari kaza to shine yake cewa zai yi ma Abraha wannan gata fa ba'athu ma'ahu bi abi righal sai suka aika wani tambadadde mai suna Abu Righal maulan lahum wanda bararren bawa ne gare su fa kharaja sai ya fito hatta idza kana bil mughammas har sai da yazo wani wuri wanda ke tarshe al mughammas mata abu rigal sai shi abu rigal ya mutu sai idan kun duba kasa yace al mughammas makanin sharqa makka shi mughammas wani wuri ne gabas da makka ala tariq taif a hanyar taif ala masafati 20 kilan wannan tafiya ce ta kilomita 10 min makka tsakanin mughammas da makka sai ce unzur al maalim al athira fi sunnati was sira wato sunan littafin da ya haikaito wannan bayanin kenan da wani malami muhammad dan hasan al-sharab wanda an buga shi a mataba'an darul qalam da kuma ad-darus shamiyya bugu na farko a shekara ta 1411 kuma a Beirut Lebanon wanda shafin littafin da wannan magana take shine 277 to saboda haka annan al-mughammas nan Abraha ya tsaya yayi shiri ya shirya rundunarsa da yanda ya kamata ainihin a shiga makka to a wannan wuri shi Abu Rigal ya mutu wa huwa alladhi yurjamu qabruhu kuma shine wanda ake jifan kabarin sa shi Abu Rigal duk wani balarabe na jahiliya da yaji cewa sababin mutuwarsa a wannan wurin shine jagorancin yadda za a isa Ka'aba ko kuma Makka a rushe Ka'aba to zai ga cewa gudun wanda ya kamata ya mafi karanci ya jefi kabarin wannan shakiyin saboda haka sai zama kabarin sa kamar yadda ake jifan shedan yanzu kamar da Hausawa suke cewa ma'ana wajen jamarat wa ba'atha abrahatu rajulan nan akwai dan kuskure ya kamata da min al-habasha ba min araba ne akwai al-habasha wa ba'atha abrahatu rajulan min al-habasha abraha sai ya aiki wani mutum daga habasha mutumin dan habasha ne sunansa al-aswad ibn al-mafsud sunansa kenan to sai abraha ya tura shi ala muqaddimati khailihi gabaga dawakansa ma'ana shine jagaban dawakai a ka'ida ta wancan lokaci idan za a fita to sai an kasa rundunar yaki kusan biyar akwai maqdima akwai saqa akwai maimana akwai maisara akwai qalbul jaysh to ko ina za a duba irin kwarewan mutane da jarumtaka su da irin hatsarin wajen sannan sai a saka su a lokacin da shi kuma jagoran tafiya yana tsakiya yana cikin qalbul jaysh to shi al-aswad ibn al-mufsud shine aka saka a gaban dawakai zama jagoran wa'annan dawakai wa amarahu bil ghara sai ya umarta shi da kai farmaki ala an'amin nas akan dabbobin mutane cewa duk wata akuya ko wata tinkiya ko wani raƙumi idan suka ci karo da shi to su dauke shi ya zama gani masu kwashi fajama al-aswad ilayhi amwal al-haram sai shi aswad ya tara ma abraha dukiyoyin harami domin al'adan duk wani gari wanda yake irin wancan da ka zo bakin gari zaka samu dabbobi suna kiwo to gabaki daya sai yasa aka yaye duk abin da aka samu dabbobi kuma ba za mu yi mamaki ba tafiyar da ake da soja 60,000 ai kaga ba abin mamaki bane ba koda a ce dabbobi sun kai 1,000 ma a iya kwashe su to saboda ka sai tara masa duk abin da aka ci karo da shi na dukiya ainihin ta haram wa asaba li abd al-muttalib 200 ba'irin kuma sai ya kwashi raƙuma 200 na abd al-muttalib daga cikin raƙuman da ya sata ya kwata ya tare to akwai raƙumi 200 na abd al-muttalib kakan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam thumma ba'atha rajulan ila ahli makkah sannan shi abraha sai aika wani mutum shi mutum mene na kabilan al-himyar sai aika shi zuwa mutanen makka fa kala sai yace ablig sharifaha kaje ka isawa ainihin madaukakin makka ma'ana jagoran su shugaban su wanda a wannan lokaci shine abdul muttalib ka isan masa bayani annani lam ati liqitalin cewa ni ban zo domin yaki ba bal ji'tu li ahdimal bait ni nazo ne domin na rushe wannan daki ma'ana abin da yake so ya ce kar mutane su tsorata duk su fita su dauka cewa yaki aka zo a'a shi idan ya biya wannan bukatar to shikenan magana ta riga ta kare kenan kowa ya ci gaba da harkokin sa yana gani abu ne mai sauki shi ba mai sauki bane fantalak sai wannan mutum ya tafi فقال لعبد المطلب ذلك سيشهد عبد المطلب وان ساقو سوى ابرهن يتولو شي غا ابين دا يكي تفي دشي قال عبد المطلب سي عبد المطلب يتي ما لنا به يدا اي مو بامو دا وني قرفي تاري دشي معنا بزا مو ايجا دشي با سنخلي بينه وبين ما جاء له yace zamu ainifin zare hannunmu mu kyale shi da abin da yazo saboda shi eh saboda haka zamu zare hannunmu mu bar shi shi da abin da ya niyya fa inna hadha baitullah yace domin wannan dakin Allah ne wa baitu khalilihi ibrahim alayhi salam kuma dakin badadayin sa ne ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi wannan ishara ta Abdul Muttalib tana nuna cewa ashe duk wanda yace zai ja da kayan Allah Allah ne zai dauki mataki akan shi wannan sannan kuma wanda yace zai ja da kayan masoyin Allah to har yanzu kuma da Allah subhanahu wataala yake ja to kenan yana nuna wannan daki yana da wasu matsaye guda biyu kuma kowanne zai sa ba za a yi ta nasara akan sa ba na farko dai mallakar Allah ne nasa ne sannan kuma mallakan badadayin Allah ne kun sani cewa a duk halitta da Allah yi babu wanda suka yi matsayin kulla sai annabi Ibrahim da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nassin alqur'ani wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kuma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna la qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila Allah ya rike ni badadai kaman yanda ya rike Ibrahim badadai ma'ana kullu shine matsayi na karshe babu sama da shi da a ce akwai wani matsayi sama da kullu to da Allah ya riki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to amma daga shi sai dai ainifin a daga aya a dawo sai ce fa in yamna'hu idan Allah ya tsare shi ma'ana shi dakin fa huwa baituhu wa haramuhu to dakin Allah ne kuma haramin sa ne wa in yakhlu bainahu wa bain dhalik in kuma Allah ya kyale tsakanin dakin da wancan abin da aka yi niyya wallahi ma lana bihi min quwwa saboda haka mu bamu da wani karfi dangane da shi to anan kamar yadda muka sha fada ba kuma wannan yana nuna duk wani wanda yake badadayin Allah masoyin Allah Allah ba zai iya jarraba sa a rayuwa ba zai iya jarraba sa saboda wasu hikimomi da shi Allah shi ya sani kun ga hadisi yana cewa aktharun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda Allah yafi yi wa jarabawa da girgizawa sune annabawa sannan daidai kurji kuma daidai ruwan sa gurgudan matsayin dan adam a wajen Allah gurgudan darajar sa to gurgudan kuma irin jarabawa da Allah subhanahu wataala zai masa akwai wanda Allah zai yi masa jarabawa ya shanye ta to amma da za a raba ayo mutum 100 to gabaki dai sai sun yi failin ba wanda zai ci saboda Allah ya san shi wancan zai iya cin wannan jarabawar shi yasa Allah subhanahu wataala yayi masa to saboda haka kenan kar ila aga cewa ga wani ana ga mutumin Allah ne to kuma Allah sai ya jarabe shi da wani ko dauki annabi ayyub alaihi salam annabi wanda Allah da kansa yake cewa inna wajadnahu sabiran mun same shi mai duriya mai hakuri to amma ku ga irin jarabawa da Allah ya masa ƴaƴansa da matansa da dukkan dukiyarsa Allah subhanahu wataala ya kwashe su ya ma dora masa rashin lafiya da doguwar rashin lafiya wacce take mai tsananin gaske wanda duk kowa ya fashe ya bar sa in ba matarsa gwaya ɗaya ba to kaga irin wannan karka ce ah to ya zai a ce annabin Allah ne masoyin Allah kuma Allah subhanahu wataala ya masa irin wannan jarabawar hikimar irin wannan shine idan Allah subhanahu wataala bai jarrabi bayinsa na kwarai ba to su masu raunin imani idan aka jarabe mutun shi kuma sai yake kauna yace to wannan jarabawan alama ce ta Allah baya yi da shi alama ce ta cewa zunubai sun hadiye shi amma ga suwa da suwa da suwa da Allah subhanahu wataala bai musu kaza ba to Allah sai ya sanya jarabawa ma mai nauyi akan bayin sa na kwarai ne tare da cewa kuma yakan dauki mataki ga wanda za su yi wani abu mara kyau ga abin da Allah ya zaba ya ce nasa ne shi ma kuma domin ya zama darasi ga mai irin wannan niyya to shine sai yake cewa thumma talaqa sannan sai ya tafi ma'ahu thumma talaqa ma'ahu Abdul Muttalib sai shi Abdul Muttalib ya tafi da shi wancan mutum na kabilan Al-Himyar wanda aka tura ya je kai labari to sai Abdul Muttalib ya tafi da shi ila Abraha zuwa Abraha wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman wasiman Abdul Muttalib ya kasance mutum ne mai jiki kuma kyakkyawa kyau wanda yake ainihin kuma da kurjini galibi idan kai an ce wasim wanda yake kyakkyawa kuma kyawun da yake ya suruku ya ta kudu da kurjini fil galib kaman yanda kuka shaji ana fada ba ko da yaushe ba da wajen 70 a cikin 100 ya fi yin kama da mahaifiyarsa a wajen wayansu halaye so da yawa mun fada muku cewa mahaifiyarsa basaraki ya ce mai kasaita wanda saboda kasaita ta ko auren ka za ta yi sai dai in kai da akan sharadin in ta ga dama ta sake ka radda ta gama zama da kai to kan kasaita ta isa to saboda haka sai ya zama kusan sannan ga babansa Hashim wanda yake shi babban mutum to amma idan ka kwatanta jalala da matsayi na ita matar a cikin family dinta da kuma Hashim ko dai ka ce sanye kufi ko kuma ka ce kaman kasaita ta sa bai kara sanata ba ita Salma da muka fada to kun ga kin Abdul Muttalib ya samu kasaita ta ko ina ta bangaren uwa ta bangaren uba to saboda ka shi yasa da ka ganshi za ka ganshi a yanayin mutum mai kurjini falamma ra'u Abraha yayin da Abraha ya ganshi a azamahu wa akrama sai girmama shi ya mutunta shi kaman yanda yazo a cikin wasu tattafai na sira yana hango shi an ce ga sharifu makkanan lokacin yana kan karagarsa ta mulki shi Abraha ana ta fadanci sufir fita da sauransu to sai yaga wannan mutumin bai kamata a ce yana zaune a ƙasa shi yana zaune kan gadon sarauta ba to kuma yana ganin in ya kawo shi suka zauna tare an yi kunnan doki ya hau gadon sarautar Abraha kuma kamar mukamin sa bai kai haka ba ina mafita sai ya sauko ƙasa ya zauna da su zauna tare to sai ainihin suka zauna tare a ƙasa fa talaba minhu an yurda alaihi 200 al-bayr sai ya nema daga gare shi cewa ya dawo masa da raƙuman nan 200 allati asabaha min malihi wanda ainihin ya kwace daga dukiyarsa amin fa kala abraha sai abraha yake cewa innaka kunta azabtani yace wallahi ka burge ni ka bani kwarjini hina ra'aituka yayin da na ganka wala kal zahidtu fika sai dai kuma kash naga wallanka ma'ana yadda ya hango shi to lalle ya bashi tsoro to amma kuma ya zai bugi da neman a dawo masa da raƙuma 200 ga babban abin da yazo da shi kala Abdul Muttalib sai Abdul Muttalib yace lima yo saboda me me yasa ka faɗi haka cewa da na burge ka kaga kurjini na amma yanzu kuma kaga walle na kala sai yace zitu ila baitin nazo ne fa zuwa ga wani daki huwa dinuka wa dinu abaik dakin nan shine addinin ka shine addinin iyayenka wa sharafukum kuma shine darajar daukakarku wa ismatukum kuma shine kariyarku nazo li ahdima hu domin in rushe shi falam tukallimni fihi kun ba kai min magana a cikin sha'anin daki kace dan me zan rushe shi ba wutukallimni fi mi atai ba'ir kuma ka zo kana tambaya ta raƙuma 200 me raƙuma 200 idan an kwatanta da matsayin dakin da nake so in rushe ayya ashe shi Abraha bai gano bakin zaran ba kala ana rabbul ibil yace to ai ni ni ne ubangijin raquma wal baytu wal baytu lahu rabbun yamna'uhu mink shi kuma dakin yana da ubangijin da zai kare shi daga gare ka akwai ka sassabar da yace ce wala yamna'uhu minni ai ba zai taba kare wannan dakin daga gare ni ba innal insana la yatqa arha usagada wallahi dan adam idan ya samu sarauta kasaitacciya ko ya samu kudi kasaitattu to wallahi yana jin cewa da kowa ma zai iya a nan Najeriya fa aka yi basaraken da aka je wa'azin izala garin sa ya hana aka je aka ce ranka ya dade wannan fa wa'azin aikin Allah ne sai aje a ce ma Allah mun hana a nan Najeriya aka yi shi yanzu ya mutu yana sai da ba Allah bayani to dan adam duk lokacin da yaji Allah ya bashi wani matsayi na kudi na farko zai ga cewa mutuwa dama wannan ba ma yanzu ba yana ƙara samun kudi yana ganin kamar yanda kudi yake karuwa rayuwar ba karuwa take yanda yake ƙara samun matsayi a wajen mulki to yana ganin cewa kasaita da tsawon rayuwa duk karuwa suke to saboda haka sai yake ganin aidan can ba a ce Allah ya hana shi bai tasu ba ga shayya zo maka bai rage fa amara bi iblihi fa ruddat alai sai yi umarni da raqumansa sai aka mayar masa thumma kharaja abdul muttalib sana abdul muttalib sai ya fita wa akhbara quraishan al khabara sai ya bai wa quraishawa labarin abin da ya faru wa amarahum an yataharrazu sai ya umarce su cewa su je su fake su boye fi ruhusil jibal akan duwatsu khaufan alaihim domin ji musu tsoro min ma'aratul jayish na daga ainihin cutarwar rundunar yaki fa fa'alu sai suka aikata duk da cewa ya ce ba wai yaki yazo ba to idan shi a zuciya sai yana ji ba yaki yazo ba sauran yan barandan sa fa ai ba lalle bane a kwashi da su lafiya ku gane irin wancan jahiliya ba wani abu mai suna tausayi ko jin kai wallahi kakanninmu suna ba mu labari wanda kusan in ce iyayensu sun riski irin yakin jahiliya da aka yi wanda aka yi a nan kasar Hausa da ma dan kanshi karshen addinin cewa idan aka zo gari dan mutane sun gudu ba a samu bayi an kama ba sai aka samu kutare da makafi sai a ce to gara koda kaifin takobi a gwada tunda dai ba za ka je ka sai da makaho ba ko kuturwa zai saya moriyan bai zai moni kawai sai a dinga fillika wunansu to kaga yanzu wannan me kuma zai na rashin tausayi ya baka mamaki to koda shi yana jin cewa bai zo yaki ba ha shi ya saba lalle bane ba ta shiga lafiya ta fita lafiya wannan kuma yana nuna kwarewa ta Abdul Muttalib da iya jagoranci yace lalle duk mutanen Makka su fita domin a lokacin ba wani yawa gare su kware ba su gudu su tafi can kan duwatsu kowa ya tsira da rayuwarsa domin kauce ma cutarwa ta wannan rundunar yaki فأرسل الله طيرا جماعات جماعات الله سبحانه وتعالى سيأيكو دسنسه قنجيا قنجيا ما كل طائر حجر وسو ما لمن سيرا سكتسي ما كل طائر ثلاثة أحجار تاري دكو ونسنسو أكوي دوا سو قداؤكو من سجيل دقا قسشن تبان جهنم فلم تصب تلك الحجاره احدا الا هلك wannan dutsen ba zai samu wani ba kowane ne fa sai ainihin sai ya halaka wannan zai nuna mana duk wani abu da kake gani na ci gaban rayuwa wallahi arowa akai aka sato a qur'ani tunda ku duba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da yake fassara wa idunahum masatun min quwwa sai yace ala inna quwwatar rami manzo Allah yake cewa karfin soja shine harbi har yanzu babu wani karfin sojan da ya wuce harbi musamman ta sama kun ga yanzu wannan tsuntsayen ruwan bama bamai ne irin samfurin skirt to kaga daga nan aka hararo to ashe kenan a iya amfani da jirage
takai farmaki wallahi babu wani ilimi sabo da magabata addini suka samu ba a musulunci ba zaka yi mamaki idan kana karanta tarihin musulunci duk wata kwarewa ta wani abin da ya shafi likitanci ta wani abin da ya shafi kimiya wallahi littafan musulunci ne sai dai a tsawwara abubuwan ma'ana a tiyar da su gaba kun ga lokacin da Tatar suka ci Andalus duk wasu tattafai muhimmai da suka shafi ilimin addini suka shafi kimiya suka shafi tib shine likitanci suka kwafe su ga baki daya da yarurrukan su sannan kuma suka dauki wani tafi suka saka a cikin kogin Dajala kogin Dajala ba karamin kogi bane ba wanda ka iya ta kogi iyakar ido amma malaman sirra suka ce wallahi sai da kai idan ka dabi ruwan sa baki zaka gani saboda tawada da tawanku taltattafai wasu tafin yanzu ko sunan su ba zaka iya ji ba an kwafe su zuwa wani yare sannan kuma ainihin su an riga an salwantar da su to saboda haka ashe kenan yanzu duk yadda duniya za ta ci gaba da duk wani abubuwa na makami za ka ga cewa dai kirar abubuwan na Allah ne kuma ka tambayi duk wani mutumin da yake kallon satellite ko yake kallon TV duk wani abu da zaka gani ko jirgin ruwa ko jirgin sama wallahi sai ka kalle wata dabba ce ta Allah aka kwaikwayo duk irin jiragen sama da zaka ko wani kifi ne ko wata halitta ce ta ruwa zaka yi ta mamaki ina suka samu wannan ilimin wallahi sai ka samu halittar Allah ce wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu abin da yake cikin ruwa kawai ka ce kaloli kaza ne kaza misali ka ce da kwado da ififiya da kaza ka fadi irin waɗannan asnaf din wallahi ba zaka iya lissafewa ba yanzu in ka ce kifi karkashin wannan lafazin da kifi zaka samu kaloli dubunnai kowanne sunan sa kifi to ka ce kifi ka ce kwado kwadon kansa kalolin sa Allah kawai san iyaka to irin wannan jinsin ka ce kifi ka ce kwado ka ce kaza wallahi Allah ne kawai san iyaka su to zaka samu duk asu ake kwaikwaya ana burge mutane alhali kuda ya riga su to saboda haka Allah subhanahu wataala sai aiko musu da wayannan tsuntsaye fa kharajal baqiyatu sai saura suka fita haribina suna masu gudu yatasaqatuna suna tafaduwa bi kulli tariqin a kowace hanya wa yahlikuna suna ta halaka ala kulli manhal a dukkan wata magangara kaman yanda yazo a cikin sira da aka tashi daga al-mughammas na san duk mutanen da suka yi aikin hadin sun san wani wuri da ake ce da shi wadi muhassar idan ka baro muzdalifa kafin ka zo mina za maka an yi masa wani alama an dan yi gini na dutse an yi daya can ma'ana tsakanin hanyoyi dan a nuna ga inda wajen ya soma ga inda ya kare to wannan wadi muhassar lokacin da Abraha ya shigo shi da tawagarsa anan sai wannan giwon tasa sai ta durkushe ko ince namijin giwa sai durkushe kun san sunansa Mahmud kamar yanda suka ambata idan aka tashe shi aka karkatar da shi zuwa ya tafi Yemen ko Sham sai kama hanya amma idan an kado shi ya kalle wajen Ka'aba sai ya durkusa akai juyin duniyan nan ya tafi ya tafiya domin kun sani daga cikin ni'ima da Allah ya wa dabbobi Allah yana sanar shi su abinda ba ma sani me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba daidan ina jin tsoron kar ku kibin neman matanku idan sun mutu ba ga na roki Allah ya ji yadda ku abinda yake faruwa a cikin kaburbura duk kowa yana sani kaza da za ta shiga kabari ta san me yake faruwa za ta ga wani yana cikin balbalin bala'i ila za ta ga wani ainihin a cikin ni'ima da rahama jakuna da kowane ne me ya sanya ainihin a Sham suke tafiya da dabbobinsa idan dabbobi sun samu imsakul batan wato akwai kullewa ciki da wakai suka yi to sai ainihin larabawa a Sham sai su fitar da su kaburburan yahudawa ko kuma wato al-fatimiyya al-fatimiyya wani yake ne daga cikin firaq na shi'a al-fatimiyya to idan aka je kaburburan su da irin wayannan sai ga kawai doki ga baki ɗaya malan cikin sa ya tsuge ina ta zawo saboda bala'in da ya gari na faru a cikin makabarta to irin wannan abubuwa dabbobi sun sani dan adam da arjan su kawai Allah ya saba su sani ba ku duba hadisi yace duk kullun idan daren juma'a yazo duk wata dabba da Allah yayi ta kasa zaune da tsaye ba ta iya baccin kirki ba ta iya nutso kirki tana jin tsoron kar dai juma'a goben nan sai a kiyama sai jinsi biyu ne wannan su ko aka dan adam da aljan wannan ba tsawon sa wani ma a ran nan za ka kawo masa amarya a wannan dare ba ya dace wani abu ba zai faru to saboda haka wannan namijin giwa kamar Allah subhanahu wataala ya ankarar da shi ga wasu abubuwa shi yasa ainihin sai ya ki tafiya wa ba sallahu ala abraha Allah sai ya aiko akan abraha da'an fi jasadihi da wata cuta a cikin jikinsa faja'alat tasaqatu anamiluhu sai ya zamo wannan cuta tana ta yanke ɗan yatsunsa kullum wani istidraji na Allah su sauran tawagar kowane tsuntsu dama ga dutse a bakinsa ɗaya a kafar dama ɗaya a kafar hagu kuma babu kwaya ɗaya da ya kuskure domin kowanne an rubuta sunan waye zai fada a kansa kuma ba zai kuskure ba saboda haka duk wanda aka sako masa shikenan ya zagwanye yanar ki nan take shi kuma Abraha sai Allah subhanahu wataala ya dan daga masa kafa ya juya ya kama hanyar Yaman to shikenan sai ya zama cuta Allah ya saka masa ya so suna ta gutsarewa suna faduwa hattantaha ila san'a har sai ta isa cikin birnin san'a inda gina wannan cocin thumma halaka sannan sai ya mutu kamar yanda da tafsira suka ce fansada sadaruhu an qalbi yana isa Allah sai ya dare kirjinsa sai ga zuciyarsa ta fito waje kuma bai isa wannan hali ba sai da ya zamo yanda ka san dan tsakon kaza dan fijiti gashi mutum fa wanda yake narkeke to amma wannan cutar ta dunga zagwanye shi ta dunga zagwanye shi ya dunga motsewa yana tsomarewa sai da ya zamo yanda ka san dan tsako a lokacin da ya sana wannan yana nuna mana jada Allah subhanahu wataala babu riba sai yace wa fi hadhihi alhadisa to a cikin wannan abin da ya faru نزلت سورة الفيل وان سورة الفيل تسوك وهي اتتي فدن الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأصف مأكول وان سورة أثارنا أسباب النزول ba za mu ce ita ce sababin wacce kissa ba abinda ake kira sababin nuzul shine kaza ya faru to sai Allah ya sauke wata aya a sakamakon samuwa kaza ita kuma wannan in ba kuma tabbunce daga lokacin da aka halakar da giwaye zuwa haihuwar manzo sallam kwana 50 ko kwana 55 kun ga kenan ma ya cewa wannan sura duk da cewa sura ce makkiya kenan daga hadisan giwaye zuwa saukata akalla amfi shekara 40 amfi shekara 40 to saboda sai dai ta zama kissa ce a bisa abin da ya faru ba wai ita ce sababin sauka akan abin da ya faru ba sababin sauka ko dai ayi tambaya to sai Allah ya sauke aya wani abu ya faru sai Allah ya sauke kaza misali yanzu ka dauki hadisatul ifk kiran ƙarya da munafikai suka yi wannan insha Allah ya ƙara mata yadda kun ga sababin saukan innal ladina ja'u bil ifki zuwa ƙarshe sababin saukan wannan ayoyi shine hadisatul ifki domin hadisar wato tana faruwa sai Allah ya sauke wannan ga manzon sallam bayan yan kwanaki ina fata mun gane wannan sura mun shaji malamai suna fassara ta Allah ke cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuk shin baka ga abin da ubangijinka ya aikata ba bi ashabil fil da ma'abota giwaye a cikin wannan gaba akwai girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya jingina kaman ba mai ubangijin sai manzon Allah shi kadai baka ga yanda ubangijinka ya aikata ba ga ma'abota giwaye alam yaj'al kaydahum fi tadlil ashe Allah subhanahu wataala bai sanya makircin su a cikin rushewa da halaka ba wa arsala alaihim tayran ababil ashe Allah bai aiko musu tsuntsaye wanda suke jama'a ba tarmihim bi hijara suna jifan su da wayansu duwatsu min sijil daga soyayye ko gasashen taban jahannam faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah ya sanya su kaman abincin dabbobi wanda aka tattake wani malamin mu basakwati yace Allah ya maishe su kaman rudaddagaggar danga to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala bai da su irin yanda ka san abincin dabba wanda za ta ci a tarke ta tattake ta lalata shi to haka Allah subhanahu wataala ya mayar da su akwai wanda gaskin sahabbai yana cewa mahaifiyarsa sai da ta nuna masa sauran ragowar kashin wayannan giwayen wanda duk sun canza ainihin sun zama kamar ba kashin giwa ba domin dai a nuna cewa haditha ba ta da nisa sosai da ainihin bayanan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai malin yace wa fi dhalika al'am to a cikin wannan shekarar ce walida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka haifi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yawmal ithnain ranan litinin lifnatay asharata layla wato a kwana 12 khalat wanda suka shude min shahar rabi'ul awwal na watan rabi'ul awwal idan kuka duba can sharhi a ƙasa malam yace nassa alaihi muhammad ibn ishaq al-muttalibi akwai muhammad ibn ishaq wanda aka fi sani da suna sahibul magazi yana da wato ainihin rubuce-rubuce gwani ne ta fannin sira ibn ishaq kaman yafi kowa kwarewa a wajen ba da labarin sira da kuma yaƙe-yaƙen manzon sallallahu alaihi wasallam shi yasa ke ce da shi sahibul magazi to ibn ishaq yayi nassi akan haka huwa imamun hujjatun fil magazi kuma shi malami ne hujja ne a cikin sha'anin magazi ma'ana yaƙe-yaƙe duk abinda zai ba da labari a cikin sira to lalle hujja ne wa alaihi jumhur ahli siyar kuma akan wannan magana mafi yawan malaman sira suka tafi wal mu'arrikhin da malaman tarihi ma'ana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam an haife shi 12 ga watan rabi'ul awwal كما نص عليه الحافظ ابن كثير كما عند الامام الحافظ ابن كثير شي ما ينص اكن هكا وما اليه الدكتور اكرم ضياء العمري شي ما wannan babban malami malami mun a jami'ar islamiyya yana da littafin sirah mujalladi 2 to shi ma ya tafi ainihin akan wannan cewa manzon sallam an haife shi a 12 ga watan rabiul awwal yace limakanat ibn ishaqa wa thiqatihi saboda daraja da matsayin ibn ishaq da kuma nagartarsa ta fuskar sira shi yasa wayannan giggan malamai suka tafi akan cewa eh lalle 12 ga wata ne sai yace wa khalafa fi dhalik muhammad ibn jubair ibn mut'im to akwai wani sunansa muhammad shi tabi'i ne dan jubair ibn mut'im shi jubair ibn mut'im kun ga sahabi ne to shi dan sa muhammad ya saba akan wato cewa 12 ga wata ne wa huwa tabi'iyyun jalil kuma shi tabi'i ne mai daraja wa zakara shi sai ya ambata cewa annahu walida cewa an haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama li thamanin khalawna min rabi'il awwal takwas ga watan rabi'ul awwal ورجاه الشيخ ناصر الدين الألباني شي كما الإمام الألباني يا رنجا يد ونن واتو رأي نشي ونن ببن تابعي ميزا الألباني يا رنجا يد ونن مغانا مريسي لتابعية قائله سمو دا كسن تيور ميفدن ونن تابعيني سمو دا تابعية سمو دا كسن تيور تابعي غنين دمان الألباني يكي shi ibn ishaq sahibul magazi ya rasu 150 domin kusan tsaran maliku ne maliku ya rasu 179 don ka yi sama abokin fafata wa maliku ne kun san malamai yadda Allah ya yi su tsakaninsa da maliku ba sa shan inuwa daya to saboda haka kun ga shi maliku ba tabi'i bane ba bal almajirin tabi'ai ne kuma tabi'an ma sigaru tabi'in domin daga cikin malaman maliku akwai su al-imamu zuhuri zuhuri kuma daga cikin sigaru tabi'in ya rasu 126 to saboda haka shi ibn isa kasancewarsa bai kai ma a matsayin a ce da shi wato tabi'i din ba to ashe tun daga maganar tabi'i shi malam albani yana ganin ita yake ba ta ainihin arinjayar sai malam ce kama kharin fi zalika muhammad bin umar al-waqidi kaman yanda muhammad dan umar alwaqidi shi ma sai ya saba akan wannan fanassa shi kuma sai yayi nasi ala ashari layali cewa kwana 10 ne min rabi'il awwal a cikin rabi'ul awwal mukhalifan bidhalika shaykhahu shi al-imam al-waqidi kun ga da wannan ra'ayi nasa ya saba wa malamin sa shi ne ibn ishaq ibn ishaq malamin al-imam al-waqidi ne kun ga abin da yafi shahara ko da kina san zamu zo cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya aure nana khadija yana dan shekara 25 tana ɗan shekara 40 amma idan ka koma sirat ibn ishaq shi malamin al-imam al-waqidi yace lokacin manzon na shekara 25 ita kuma shekara 28 ma'ana da shekara 3 ta girme manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi sa malamai da dama suka ce to ai shi abin nan sahibul magazi ibn ishaq shine thiqatun thabtun ta fuskar sira da kuma almagazi ya za a dauki riwayan waqidi wanda kaman zamu gani anan matruk ne a ce an rinjaye da riwayar sa ainihin akan ta malamin sa wanda shi kuma ya fi shi nagarta zamu zo da insha Allah anan gaba sai malai sai wal waqidi shi imam al waqidi ma sa'ati ilmihi bil magazi didda yalwan ilmin sa ta fuskar sira illa annahu matruk sai dai shi bararre ne a wajen malaman sira kuma a wajen malaman hadisi mafi yawa idan kaga al-imamul waqidi ya rawaito abu an dauka to sai an samu wata mutaba an samu wani labarin da ya inganta wannan ta wata hanyar to saboda wancan labarin ba wai saboda abin da shi waqidi ya fada ba yace wa kada kazzabu jama'atu minan nuqad kuma da yawa daga cikin malamai masu warwara ma'ana masu fashin baki sun ƙaryata shi sun ce mutum ne makaryaci malam yace dai wa hunaka aqwalun ukhar akwai dai wasu maganganu ma daban zaba ilaihi afradun wani ɗaiɗai kun malamai suka tafi akai yace ka duba as-sirr an-nabawiyyah ta ibnu kathir shafi mujalladi na ɗaya shafi na 199 da kuma sahihu sirr an-nabawiyyah na malam albani shafi na 13 da kuma as-sirr sahiha na shi diyaul umari mujalladi na ɗaya shafi na 98 ma'ana dai abinda malam yake so tabbatar mana magana mafi rinjaye cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ainihin an haife shi ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal bal akwai wani athar wanda yazo cewa litinin 5 ta maimaita ga manzon Allah sallam ranan aka haife shi ranan ainihin aka so mai masa wahayi ranan ya fita daga makka ranan ya shiga madina kuma irin wannan ranar sai Allah ya karbi ransa sallallahu ta'ala alaihi wasallama amin to sai malam yace durusun wa ibar yanzu ga darussa da kuma izna da ya kamata mu koya a cikin wannan darasi namu na yau abu na farko bayanu sharafil ka'aba a cikin wannan darasi mun fahimci bayanin daukaka da daraja ta Ka'aba wa kaifa kana al-arabu da kuma yadda larabawa suka kasance yu'azzimunaha suna girmama ta wa yuqaddisuna kuma suna tsarkake ta likauniha domin kasancewarta min baqaya din Ibrahim alayhi salam daga tana daga cikin ragowar alamomin addini na Ibrahim alaihi wa ala nabiyyi na salatu wassalam kenan mun fahimci hatta a jahiliya larabawa ba sa wasa da Ka'aba suna girmama ta suna mutunta ta ku duba lokacin da Ka'aba ta taba rushewa a jahiliyar larabawa duk da mutane ne masu cin riba mutane ne masu kwace masu fashi masu harambe masu cin kudin ruwa to amma sai suka ce ba za a gina ɗakin Allah da kuɗin haram ba a zo a yi karo-karo duk wanda ya san kwandala ta haram sai kai kawo mana ita kuma sun san ba a kawo ma Allah wasa ba wanda ya kawo kwandala ta haram aka zo aka gina Ka'aba da kuɗinsu ya ƙare sai suka bar ta a yadda take a yadda take kun shaji manzon sallam da yazo yake ce mana Aisha ba dai dan mutanen ki suna sababbi cikin musulunci ba da na rushe Ka'aba na mai yadda ita irin asalin gininta domin su Quraisha wannan lokacin da suka yi ginin kudin su ya kare sai suka kyare wannan bangaren wanda yake can daga arewa wanda yake tawa da Shehidul Ismail wanda misali kaman angul haka to zaka ga cewa ko da dawafi zaka yi dole ba za ka shiga tsakanin su da Ka'aba ba domin shi ma daga cikin asalin ginin Ka'aba to saboda haka dai hatta a jahiliya suna girmama ainihin Ka'aba abu na biyu hasadun nasara a cikin wannan darasi mun ji kyashi da hasadan nasara wa hikduhum da kuma kullatar da suke da ita ala makkata akan makka wa ala al-arab da kuma kullatar da suke akan larabawa alladhina yu'azzimuna hadha al-bayt wanda ainihin suke girmama wannan daki shekaru da dama na taba karanta wata makala da wayansu wato ainihin magauta musulunci suka yi kasashen turai daga cikin wani babban su ya tashi yana nuna wajejen makka yana cewa ba su da wata barazana a duniya da ta wuce wancan wajen babu abin da yake kona musu da yake tasan musu da hankali yadda suke narke madudan kuɗi a wajen kokarin shigo da mutane addinin su amma da wahala kaji an ce wani koma da bayan musulmi ya shigo addinin su amma sai kaji babban basto wai yazo ya shigo addinin musulunci kuma duk wancan wajen da yake ja musu ma'ana yana daga cikin wuri da suke kwafa to amma jelar da kuma ta yi nisa da kasa mutum ya san ba a kawo baka ba wasa wallahi da sun san cewa kan wallasa ce da yanzu tuni da ba wannan labarin ake ba domin daga cikin abubuwan da yake tayar musu da hankali duk irin abin da ake na rubuce-rubuce na bata addinin musulunci da shafa masa kashin kaji bai hana kullun a dinga shiga addinin musuluncin ba kullun shiga ake wallahi idan ka ji mutane da suke baka labari masu sanin me yake zuwa yana dawowa turai da America in ka ji da ake shiga addinin musulunci abin zai baka mamaki yanda ka san wutar daji saboda addinin Allah ne to kenan suna da hasada akan wancan daki darasi na uku annad difa'al muqaddasat ba da kariya dangane da abubuwa masu tsarki da daraja wa tadhiyati fi sabiliha da kuma sadaukar da kai saboda ita amrun ghariziyun wani al'amari ne na dabi'a fi fitratil insan a cikin fitra ta dan adam haka Allah gina dan adam ma'ana duk wani abin da mutum ya dauka a matsayin addini to yana ganin darajarsa kuma yana ganin zai iya rasa ransa domin kare wannan abu shi yasa Allah ya ja kunnan mu yace wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm kar ku zagi gumaka a gaban masu bautar su su ma masu wannan gumakan za su iya zagin Allah a matsayin abokin gaba ba tare da ilimi ba za ka iya ganin mutum yana addini addinin ƙarya rusasshen addini amma wallahi zai iya rasa ransa akan wannan yana ganin wannan addinin ya fi ransa ya fi dukiyarsa ya fi komai nasa to haka Allah subhanahu wataala ya gina ɗan adam domin yanzu kaga wa'ancan ƙabilun larabawa da suka zo kawo mu Abraha hari ba musulmi bane ba shi kuma Abraha abinda ya sa shi kishi ya so saransa ya za a zo a bata wurin ibadar sa a shafa masa kashi kun ga ba rushe shi akai ba amma shi yake ga dauki ya kamata ya dauki mataki zai rushe wancan to wannan yana nan al-muqaddasat wurare wanda suke abban tsarkakewa wanda ake ganin darajar su to abu ne wanda Allah ya gina dan adam ya dabi'antar da shi ainihin a bisa ba wannan abun kariya da kuma son sa darasi na hudu da zamu fahimta a cikin wannan wato abu da muka yi wannan karatu namu annal khawana su mutane masu ha'inci makhzuluna ababan yarbawa ne ababan kunyatarwa ne fa haula alladhina ta'awanu ala abraha wa'ancan mutane wanda suka hada karfi suka taimaki abraha wa amilu uyunan suka yi aiki a matsayinsu na ƴan leƙen asiri lahu gare shi kada asbahu mal'unina fi dunya wal akhira sun wayi gari ababan tsine mawa a duniya da kuma lahira wa asbaha abu rigal kuma shi Abu Rigal ya wayi gari ramzan lil amalati wal khiyana shine abun buga misali da kuma daukan darasi a wajen karam farautaka al amil shine karam farauta al amala kuma shine alif masdarin saboda ka al amala zamo wa karam farauta kun ga shi sai ya zamo karam farautar ainihin Abraha yace shi ma zai masa jagora wal khiyana da kuma ainihin ha'inci malin yace wa dhalla yurjamu qabruhu saboda haka sai ya doge ana jifan kabarin sa min qibali kulli man marra bihi ta fuskan duk wanda ya shude a wajen wannan kabari kenan wannan yana nuna mana duk lokacin da kai makanka ka sassaba ka zamo karam farautar magauta addini zaka zamo baka da nan baka da can mu da muke raye a yanzu mun shaji wasu kodama sun sani wasu musulmi ne ko dai ka samu kasashen Asia wasu ma kila kasashen America a kasashen Africa suka zamo karnukan farautan turawa da muke addini aka hada kai da su aka cuci addinin musulunci da musulmi amma kuma sai daga baya turawan magautan addinin suka maida su kaman leda bag wacce ake zuwa a sayo kamiya a jefar da ita Allah da kansa yake ta walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yanzu dan Allah waye zai je gun mahauci zai sayo nama yaje da zimman leda da za a kullo masa nama ba za ka leda ita ba ba ruwanka da jarida ne da leda siminti ne kai dai baka nama naman shine muradinka da ka zo ka je za ka kudin da take ka jefar da ita to haka duk wani mutumin da magautan addini zai yi amfani da shi wallahi bai wuce leda balangu ko tsire ba ba wai kai yake so ba amfanin kai yake so ko a kasar ka ko a wajen kasar ka wallahi Allah ba zai taba bada labari ya zama ƙarya ba wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka labari kaman wanda ya san shi tunda Allah ya ce walan tarda anka yahudu har abada yahudi ba zai yadda da kai ba walan nasara ballantana ba nasare hatta tattabi'a millatahum sai sun ganka wajen bautar su ga ka ga su to yanzu ka zama ainihin nasu kai da nasu ne amma wallahi in ba haka ba sai dai su hau dokin wuyanka su biya bukatunsu kuma su yi tsalle su tamanya su harbe baki ka fada baya wannan haka tarihin musulunci ya nuna tun farko kuma har alkiyama Allah ta tsaya haka ake yaushe ne wanda ya halice ka ya halice kowa ya ce maka ga mafita kai kuma wai ka dauka cewa kafi Allah wayo wai kai ne dan zamani wayayye kake ganin ainihin lalle wannan abin shine daidai ai duk abin da Allah ya faɗa wallahi bashi da makankara haka yake ka ji gaskiya ka tarar da gaskiya sai Qur'ani ba za ka taba jin inda magaucin addini zai yi amfani da musulmi ga abinda zai amfani musuluncin ko musulmi ba a'a wallahi in ma ya nuna maka ga wani dan abu ka gina masallaci shi ya san a wannan abin da ya baka sai an rusa masallatai dubu to me amfani an gina daya an rusa daruruwa ko dubun ne da yawa mu abin da yake damu mu ke da humanci shi yasa kullum muke ce mutanen mu karanta addinin mu san shi mu waye da shi to sai mu addini gata amma idan baka karanta addini ka san shi ba wallahi sai a hada kai da kai a rushe addini ka baka sani ba kana zaton gata kake ba addinin amma kuma inda ka rusa shi kake to shi sanya karatun sira ta manzon sallam ta zama tilis aka dukkan musulmi kishin addini domin zai ga irin tafiyar da addinin yayi da irin shatile kafa da aka yi ta yi masa da irin nasarorin da Allah ya basa da kuma karshen su wanda suka yi ma addinin ainihin zagon kasa amin sannan daga cikin darussa haqiqatul ma'araka a cikin wannan darasi mun fahimci haqiqanin dauki ba dadi bain Allah wa a'da'ihi tsakanin Allah da magautansa famahma kanat quwwatul adu din yadda karfin magauta ya kai wa hashuduhu da kuma tarin rundunarsa fa innaha to wannan karfin da wannan rundunan lan tastati abata da iko an taquma ta tsaya lahzatan wahidatan koda kifta wa ido amama quwwatillahi wa jabaruti gaba ga karfin Allah da kuma kasaitarsa duk yadda zaka iya gani wani zai ta ganin cewa a to yanzu inda musulmi akan daidai suke ya za a yi nufin a cutar da su yau a kware su ko ba a yi musu kaza a a tabbas yanda Allah ya faɗa abun haka ne walan yaj'ala Allahu lil kafirin almina sabila Allah ba zai taba bada dama wa arna akan mu'minai ba to amma idan kaga an ci nasara akan mu'minan je ka caza ka jinjina mu'minan ne kuwa mu'minan ne ko ko masu sunan mu'minai ne wallahi sai dai ka samu masu sunan mu'minai ne kun sha ji shekaru da yawa ina jin na tinfoci wani abu lokacin da Larabawa suka hada karfi da karfi suka yi shawara cewa za su je ga baki daya su rushe kasan Isra'il saboda cin zalin da take yin Falastinawa in ba kuma ta ba a lokacin Larabawa suka yi wa kasan Misir ingiza mai kan turuwa cewa ta soma tura jiragenta suka yi farmaki sannan su tura Misir ta je ta yi lugudan bama bamai a Isra'il su kuma sauran Larabawa ba su tura ba aka wayi gari kenan Misir ce take yakan Isra'il suka zo suka yi raga-raga da Misir wani daga cikin masu faɗa a jinsu ya aike wasiƙa zuwa Isra'il cewa ai wannan abin da kuka yi mana za mu rama domin manzon sallam ya ba mu labari za mu kashe Yahudawa mu kashe su har bai hude ya boye bayan dutse dutse ya ce musulmi ta uga bai hude ba na ka kashe shi ya boye bayan bishiya bishiya ta ce musulmi zo ka kashe bai hude gashi suka maida musu amsa wasiƙa suka ce kwarai daga sai abinda annabin ku ya faɗa gaskiya ne amma ku sani musulmi kirki ba irin ku shaki yayi ba suka ce giya iri ɗaya suke sha caca iri ɗaya suke yi riba iri ɗaya suke ci duk shike cin duniya iri ɗaya suke yi suka ce gobe ba in kun taɓa mu za mu ragargaje ku sai kun gyara to ashe shi yasa ba sa shakkun musulmin yau saboda sun san ba a doren musulunci suke tafiya ba shi yasa da matakin magaucin addini na farko yayi wa musulmi al-gazawul fikri a yaƙe tunaninsa gashi dai musulmi amma an raba shi da koyarwar addini mu'amalarsa ba ta addinin musulunci ba aqidarsa ba ta addinin musulunci ba duk wasu abubuwa nasa musulunci yayi gaba su yayi yamma ma'ana musulmi ne suna ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ba zai fayi a kansa ba Allah kita inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana bada kariya ga masu imani to sai mutum ya zama mai sunan mai imani ba ya za ka yi Allah ya baka kariya to ashe kenan sai musulmi sun yi kokari sun dawo tafiya irin ta da wanda suke ganin ba wayewar bace ba to ita ce wayewar duk abinda musulunci ya ga shine wayewa to wannan abin shine wayewa abu na shidda qissatul fili kissan giwaye dalilun wato dalili ne min dalail nubuwati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wato yana daga cikin hujjoji da alamomi na annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce abin da za mu gane haka baitul maqdis daki ne wanda yake daga cikin dakunan Allah ɗaya daga cikin masallatai guda uku masu girma daraja a ban kasa masallacin Ka'aba masallacin Manzon Sallama na Madina sai masallacin Baitul Maqdis shine lamba ta uku arna tantirai sun zo sun ci nasara a kansa a lokacin da musulmi suke rike da shi bayan haihuwar Annabi Isa da kusan shekara 70 an zo ainihin akai raga-raga da musulmi da suke Baitul Maqdis sannan bukta nasara ya zo bayan wutar Annabi Isa da shekara 587 shi ma ya zo ya yi raga-raga da Baitul Maqdis kuma musulmi ne suke rike da shi to amma yanzu gashi ita Ka'aba mushrikan Qurayshawa ne wanda suke addinin gargajiya kuma wanda suke addinin gaskiya na lokacin ai sune kiristoci domin su Abraha a lokacin addinin da suke na kiristancin gaskiya ne Najashi da mutanen sa akan addinin gaskiya suke domin kristanci kafin zo musulunci shine addini wanda Allah yake da akari da shi to ga su sun zo za su rusa ka'abar da take hannun mushrikai amma kuma Allah yayi ragarga da su kun fahimci abin da ke so in ce zaka ga cewa ai wanda suka zo su rusa Baitul Maqdis a matsayin su na arna a hankalci zaka su ya kamata Allah ya dauki mataki akan su domin musulmi ne suke a Baitul Maqdis kuma arna suka zo cutar su amma Allah sai ya kyale har sau biyu akai wannan to amma yanzu gashi ka'aban nan tana hannun mushrikan Qurayshawa kuma ga wanda suke kan addini na gaskiya na wannan lokacin sun zo su cutar da ka'aban Allah ya dauki mataki akan su ashe wannan alama ce ta cewa wanda Allah ya musu wannan gatan to duk lokacin da wani ya fito cikin sa yace shi annabi da dole a yadda domin banza ba ta kai zo mu kasuwa ga yara ga karnuka da kaga zo mu a kasuwa banza ba ta kai shi ko kuna zaton yanzu zo mu zai iya tafiya takin ya kai kansa kasuwa yara ba su jefe shi ba kan duka ba su kama ba to saboda haka ashe kenan wannan abun da Allah ya maka aba share fage ce ta cewa akwai babban al'amari yana tafe shine samuwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
amin
abu na bakwai yace hifdhullahi ta'ala li baiti a cikin wannan darasi namu mun ga irin kariyar da Allah subhanahu wataala ya bai wa dakin sa fallazi hama baitahu fi tilkal hadifa wanda ya tsare dakin sa a wannan abu da ya faru huwa man yahfazuhu al-yawm shine wanda zai tsare shi a yau malamai suke cewa sunan ma makka da aka ce bakka لأنها تبك عناق الجبابرة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة بكة لأنها تبك عناق الجبابرة دومين تنا وتورادي ويا يما ستورين كي دوان ديتن كاليت تو الله سيك أسك أسنشي فجيزا أكا سيدا إتا البكة كما أكا بلتعين في مكة فلن يستطيع أحد بمكروهن babu wani wanda yake da ikon wato tafiya da wani abin kyama wa kaidihi da makircin sa anyanala yati nasara min amni hadhal bait daga amincin ainifin wannan daki wa ahlihi da mutanen wannan daki illa ahlakahu Allah fa sai Allah subhanahu wataala ya halakar da shi waja'alahu ahadith sai Allah ya saka shi abun bada labari da hira kamar yanzu da ke hira Abraha kun ga ya zama abun bada labari to saboda yanayin lokaci zamu dakata anan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren gane da moje daidin assalamu alaikum taron sa khawana jami'in al-kha'in mayaudari al-khawana su kuma jami'i
All right.